sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1330 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dadon duka akan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin jagorancin wannan shirin. Yau Laraba ta ba ranar samu 6 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Na kuma tare da
Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. Masu neman jam'iyyarsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Ted Cruz na jam'iyyar Republican da kuma Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat sun lashe zaɓe da aka gudanar jiya Talata a jihar Wisconsin da ke arewacin Amurka. Shekaru biyu jere, matasa daga Najeriya sun cimma wani babban buri da kowane ɗalibin makarantar sakandare ke da shi, tare da samu aka ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka 8 da ake kira Ivy League. Kana kotun bin kadin man yan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da tuhume-tuhume da ake yi wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya da ake zargi da laifin gallazawa bil'adama.
To, a cikin wannan shiri za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta gurfanar da wasu mutane da aka kama da makamai. Kamar kuma yadda kuka ji a kanin labarai, kotun ICC ta yi watsi da caje-cajen da ake wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya. Sannan kuma murna ta koma ciki ga shugaban masu hamayya ƙasar Uganda Kizza Besigye domin an sako shi aka sake kama shi. Kamar kowace ranar Laraba kuma za mu gabatar da demokradiyya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. An ba masu neman jam'iyyarsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Ted Cruz na jam'iyyar Republican da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat rata a takarar, sai dai dukansu sun samu nasara mai muhimmanci a zaben tsaye da ɗan takara da aka gudanar jiya Talata a jihar Wisconsin da ke arewacin Amurka. Cruz ya doke Donald Trump da maki 15 kamar yadda sakamakon farko ya nuna, wanda Cruz ya bayyana a matsayin nasarar sauya akala da kuma kiran haɗin kai ga Amurka. Dan majalisar mai wakiltar jihar Texas ya kuma mai da hankali kan tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Yana buga kirji cewa zai lashe zaɓe ba na zama ɗan takarar jam'iyyar Republican kaɗai ba, amma har da babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. Ya ce, bari in ce Hillary ki shirya ga manan tafi. Trump bai yi bayani a bainin jama'a ba bayan rufe rumfunan zaɓe jiya da dare. Sai dai kamfen ɗinsa ya fitar da sanarwa yana caccakar Cruz da kakkausan lafazi da cewa masu neman su hana a tsaye da Trump takara a babban taron jam'iyyar da za a gudana a Cleveland cikin watan Yuli su ne na jam'iyyar suka iza shi. Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijai kuma ya doke Clinton da kashi 55% a zaben da aka gudanar. Yanzu ya lashe jihohi 6 daga cikin 7 da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan. Ya kuma shaidawa magoya bayansa a Wyoming da za su gudanar da nasu zaɓen ranar Asabar cewa kamfen ɗinsa ya himmatu. Clinton ita ma ba ta jawabi ba bayan kammala zaɓen a jihar Wisconsin ɗin, sai dai ta taya Sanders murna a shafinta na Twitter, ta kuma gaya wa magoya bayanta gaba dai. Prime Minister Iceland ya yi murabus jiya Talata sakamakon gagarumar zanga-zanga da ta biyo bayan tunan sililin da aka buga da ya nuna cewa ya zuba jari a ƙasashen ƙetare da nufin ɓadda sawun abin da ya mallaka. Jiya shugaban ƙasar Olofor Ragnar Crimson, wanda ya katse ziyarar da ya kawo nan Amurka ya koma gida, ya ƙi amincewa da buƙatar da Prime Minister Segmundur David Gulogson ya gabatar. Yana nema a rushe gwamnatin majalisa kuma ta nemi a gudanar da zaben kafin cikar wa'adin mulkinsu, bayan rahoton fallasan da aka buga da lakabi Panama Papers. Mr. Gulogson ya fuskanci matsin lamba da neman yayi murabus daga dubban masu zanga-zanga tun da aka fitar da rahoton da ya nuna shi da matarsa sun kafa wani kamfani tare da taimakon wani kamfanin lauyoyin Panama da dake da alhakin tonon sililin Gulokson ya musunta aikata ba daidai ba, yace an biya haraji da ya kamata. Gulokson dai yana cikin jerin ƴan siyasa 140 da kuma jami'an gwamnati a fadin duniya da aka ambata a takardun da ya sanya alamar tambaya a yuwar keta doka a fannin harkokin kuɗi. Waɗansu ƴan ƙasashen Afirka da aka ambata a takardun sun hada da ɗan kawun shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma da ƴar tagwayen shugaban ƙasar Jamhuriyar Congo Joseph Kabila da tsohon gwamnan jihar Delta Najeriya da aka daure da kuma ministan kudin ƙasar Angola, ƙasa ta biyu da ke tashin arzikin man fetur da ke bayan Najeriya. Hukumomin Amurka sun ce an kama wa mutane 21 sabili da rawar da suka taka a hada baki da ya ba 'yan ƙasashen ƙetare sama da 1,000 damar zama a ƙasar da sunan yin aiki ko kuma karatu a wata jami'ar boge. Mutanen da aka kama suna da masaniya cewa jami'ar Northern New Jersey ba ta da malamai ko azuzuwa ko kwasa-kwasan ba da digirori, amma ba su san cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ce ta kafa jami'ar ba. An kafa wannan jami'a ne a shekara ta 2012 da cikakken shafin sadarwar intanet da take tallata cewa jami'ar za ta aiwatar da tsarin ilmantarwa na daban a yunkurin ma'aikatar tsaron cikin gidan na daƙile keta doka a batun harkokin visa da ake a nan Amurka. Lauyan jihar New Jersey, Paul Fisherman, ya shaida wa manema labarai cewa dillalan visa da masu ɗaukar ɗalibai suna tururuwa zuwa jami'ar bogen lokacin da batun ya fita fili. Wani ya shaida wa Fisherman cewa an daɗe ana cuwa-cuwa a abin da ya kira wata sabuwar hanyar ziyarar share wuri zauna. An tuhumi mutane 21 da suka shiga hannu, waɗanda galibi suke da izinin zama nan Amurka, da laifin haɗa baki da nufin aikata zamba a tsarin visa da kuma ba da baki su nemi kuɗi ta wajen tsugunar da baƙin haure. Galibin 'yan ƙasashen ƙetaren dai da suka ci moriyar wannan cuwa-cuwar sun fito ne daga ƙasashen Indiya da kuma China, kuma sun riga sun shiga Amurka da takardun visa ta yawon buɗe ido, amma suke neman hanyar zama dindindin. Tuni kuma aka gano mutanen, hukumomi kuma suka ce za su ɗauki mataki kansu, amma ba za a tuhume su ba. Jami'an gwamnati sun shaida wa jaridar New York Times cewa yanzu haka dai galibin ɗalibai 1,200,000 da ke nan Amurka da takardar bisa ɗalibai suna jami'o'i na zahiri. An ba da rahoton keta dokar bisa a duk faɗin Amurka, abin da ya sa jami'an shige da fici ƙara ɗaukar matakan tantance masu neman takardun bisa da nufin tabbatar da cewa ba su da alaƙa da 'yan ta'adda.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko da rahoton cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa ta gurfanar da mutanen da jami'ai suka kama a gaban kotu magistrate ta jihar da ke dutse bisa tuhumar mallakar makami babu izinin hukuma, a daidai lokacin da babban inspector 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya ƙara wa'adin aikin sabunta lasisin mallakar bindiga zuwa watan gobe na Mayu.
A makon jiya ne rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawan ta sanar da cewa jami'anta sun kama wani mai suna Imagwadal da bindigogi da kuma alburusai a cikin motarsa a kan hanyar birnin Kudu zuwa Bauchi. Daga bisani kuma ya shaidawa jami'an cewa ya ɗauko bindigogi ne daga garin Jos, kuma zai kaiwa wani mai suna Celeste Goffwell, mazaunin garin Kafin Hausa a jihar ta Jigawa. Imagwadal dai ya shaidawa 'yan sanda cewa wani Dembo Apa ne daga jihar Plateau ke kera musu bindigogin. DSP Abdullahi Jiri shine kakakin rundunar 'yan sandan ta Jigawa.
Mun kama shi wannan Sylvester shi ma wanda ya yarda cewa shi za a kai wa wannan bindigogi, kuma wanda ba mu samu nasara kama shi ba shine ainihin mai kerawar Dembo. To a ƙarshe bayan mun gama gudanar da bincike, wayannan mutane mutum biyu mun gurfanar da su a gaban kotu suna nan suna fuskantar shari'a.
Ya ce sabanin hasashe da aka yi da fari sakamakon farko na binciken da 'yan sanda suka yi bai nuna waɗannan mutane na da alaka da ƙungiyar Boko Haram ba ko kuma wata ƙungiya ta 'yan fashi da makami.
muna cajin su da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, dan ka mallaki makami kuma musamman ma wayannan da suke da irin wannan harsasai, kuma wannan kodai yake da kira gidaci amma ribalba ce tana fitar da harsashi 10, mallakar wayannan makamai ba tare da lasisi ba laifi ne. To mun gurfanar da su akan mallaka kuma da safaran makamai ba tare da ka'ida ba.
Sai dai DSP Abdul Jinjiri ya ce cajin da ake musu na iya sauyawa tunda har yanzu ba su kai ga kama Demba Apa ba da aka ce yana kera bindigogin.
Za ta iya yiwuwa tunda kamar yana na gaya ma ainihin mai kerawar bai zo hannu ba, in kuma daga baya wani abu ya bujuro to ai ba za mu kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da an kara musu cajin ko kuma an canza cajin ma gaba.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sufetan 'yan sanda na Najeriya Mr. Salman Aresi ya ba da umarnin kara wa'adin aikin sabunta lasisin mallakar bindigogi zuwa watan gobe na Mayu.
30 ga watan Mayu na shekara ta 2016, duk wanda bai sabunta ba ko kuma wanda ba shi da shi ya gaggauta ya yi hakan, domin daga wannan kwanaki sun kare 'yan sanda mu na jihohi za su ci gaba da kama masu wannan makamai ba tare da wannan lasisi ba domin su fuskanci hukunci.
DSP Abdul Jinjiri kenan kakakin da na 'yan sanda ta jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Jiya Talata, kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice ta yi watsi da tuhumar da ake wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto. William Ruto yana fuskantar caje-caje a saboda rawar da aka yi zargin ya taka a mummunar tarzomar da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasar Kenya a shekara ta 2007 da aka yi rikici a kan sakamakonsa. Wakilin muryar Amurka a Kenya Lenny Ruvaga ya aiko da rahoto daga birnin Nairobi akan ra'ayin wasu 'yan ƙasar akan wannan hukunci da kotun ICC ta yanke. A sakamakon ƙuri'ar da aka jefa 2-1, alƙalai suka yanke hukuncin cewa babu isassun shaidar ci gaba da tuhumar Mr. Ruto da kuma wani ɗan jarida mai suna Joshua Arap Sang. An caji Mr. Ruto da Mr. Sang da aikata laifuffuka guda 3 akan Bani Adamu, a saboda laifuffukan da aka zargin sun aikata a lokacin tarzomar bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekara ta 2007. Galibi 'yan ƙasar Kenya da suka zanta da muryar Amurka sun yi maraba da hukuncin. Misali, Shaban Ngoroge, wani ɗan takzi ne, ya ce dakatar ko kuma yin watsi da caje-cajen mataki ne da ya dace. Shi kuma Okiya Umtata, wanda ya yi hankoron ganin kotun ICC ta yi watsi da caje-cajen, shi kam ya yi maraba da hukuncin da kotun ICC ɗin ta yanke.
So the question of political responsibility would have been President Mwai Kibaki and then Prime Minister Raila Odinga who were vying for...
Yace inda batun ɗorawa wani alhakin siyasa, to kamata yi a ce tsohon shugaba Mwai Kibaki da kuma tsohon Prime Minister ƙasar Raila Odinga wanda suka nemi wannan kujera, to su ya kamata a ce an gurfanar ko kuma an caja, to amma babu wanda ya caje su a saboda dalilai na siyasa. Yace tun a wancan lokacin ne aka nuna rashin adalci. Shi kuwa Mumo Nzo, wani mai tsara dabarun tsaro, cewa yanzu ya kamata ƙasar da kuma yankunan da tarzoma ya shafa su mai da hankali a kan ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali.
This is good for social cohesion. The country in the first place was at somewhat at pains with the whole process.
Yace wannan mataki ya dace. Yace dama kasar bata ji dadin shirin ba. Yace kotan ta ma babu akwai waɗanda tarzoma bayan zaben shekara ta 2007 ta rutsa da su ko kuma ta yi wa banna. Samuel Muhuchi, director wani kwamitin alƙalai ne kuma ya zanta da muryar Amurka jim kaɗan bayan kotun ICC ta yanke wannan hukuncin. Ya ce akwai yiwuwar waɗanda tarzoma bayan zaɓe ta rutsa da su ƙila su ji takaicin hukuncin. To amma
the quest for justice will have been nipped in the bud. The victims will never get to know their truth on what really transpired.
Yace ƙila begensu na ganin an yi adalci ba zai yiwu ba. Waɗanda tarzoma ta rutsa da su ba za su taɓa sanin ainihin gaskiya ko kuma abubuwan da suka faru ba, idan aka yi la'akari da cewa akwai matakan da aka ɗauka na ganin an mance ko kuma an magance wannan tarzoma da ta faru. Daga cikin mutane shida da alkalan kotun ICC suka dauka akan cewa su za a dora wa alhakin a kotar zomar, caje-cajen da aka yi wa Mr. Ruto da Mr. Sanga ne suka kai matsayin da aka gabatar gaban kotu. Caje-cajen da aka yi wa sauran mutane hudu, ciki har da shugaban Kenya din Uhuru Kenyatta, an janye su a saboda rashin shaida. Tunni kungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Human Rights Watch ke cewa ya kamata kotun ICC ta koyi darasi ta tabbata tana da isasshen shaida kamun ta fara tunanin fara shari'a. A yayin da kotu ta yi watsi da caje-cajen da take wa wasu a Kenya, a ƙasar Uganda kuwa murna ce ta koma ciki ga shugaban masu hamayya Kizza Besigye, domin kuwa ya kamata a ce an sako shi a wannan makon. Tun lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa a ranar 18 ga watan Fabrairu, aka yi masa ɗaurin talala. To, amma 'yan sa'o'i bayan ya fito daga gidansa jiya Talata, aka sake kama shi. Wakiliyar muryar Amurka Elizabeth Paulat ta aiko da rahoto daga birnin Kampala cewa hukumomi sun faɗa wa shugaban masu hamayya Kizza Besigye yana iya halartar taron addu'o'in da za a yi a headquarter jam'iyyarsa. Galibi duk inda Mr. Besigye za shi za a ga mutane da yawan gaske suna mara masa baya. To, jiya Talata ma bata canja zani ba. Magoya bayansa sun mara masa baya jiya daga wata unguwar bayan garin Kampala suka bi shi a lokacin da ya nufi shiga cikin birni. Ɗaya daga cikin waɗanda suka raka shi ya bayyana kama Mr. Besigye da aka yi kamar haka.
And as we reached Wandege Mulago roundabout, we are encountered by police.
Yace a lokacin da suka isa roundabout ɗin Wandege da Mulago sai suka yi kicikis da 'yan sanda. Suna son su bi hanyar su shiga cikin gari. Yace to, amma sai 'yan sanda suka hana su bin hanyar. Suka ce da su bi ta wata hanyar da ke bi ta wajen wasan golf. Da ya haɗe da wata titi da ake kira Jinja. Ya ce daga nan sai Mr. Besigye ya ɗan zauna yana tunanin inda ya kamata ya bi. Sai ya yanke shawarar bi ta hanyar da 'yan sanda suka ba shi shawarar bi. Ya ce a yayin da suke ƙoƙarin ci gaba da tafiya, sai 'yan sanda suka sha gabansu da baƙar motarsu. Motar ta tara motar da Mr. Besigye yake ciki, sai 'yan sanda suka yi masa ƙawanya, 'yan sanda da yawa. Nan aka kama Mr. Besigye aka kai shi wani ofishin 'yan sanda a bayan garin Kampala. Mai magana da yawun 'yan sanda ya ce an caji Mr. Besigye da laifin jagorantar mutane ba bisa ƙa'ida ba. Tun ma kafin a yi zaben 18 ga watan Fabrairu an sha kama shugaban na masu hamayya. An yi mishi ɗaurin talalar wata 1.5 bayan zaben. Shugaba Yoweri Museveni shi ya lashe zaben da aka yi da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Wannan ne wa'adi na biyar da yake yi akan ragaman mulki. Mr. Besigye ya samu kashi 35 daga cikin 100. Ya yi zargin cewa an yi kurakurai, to amma ɗaurin talaran da aka yi masa ya hana shi kai ƙara kotu. Magoya bayansa suna bayyana takaicinsu kamar wannan mutumin.
We feel as if we are living in a country which is not ours.
Yace suna jin tamkar kamar ba cikin kasar suke zauna ba. Yace suna jin kamar mutum ɗaya ne ya mallaki kasar, kuma mutumin shine shugaba Yoweri Kaguta Museveni. Yace suna zaton kasarsa ce shi kadai da shi da iyalansa. Kama Mr. Besigye da aka yi jiya Talata ya zo ne kwanaki 3 bayan da shugaban 'yan sandan kasar ya ba da umarni wa jami'an tsaro da su janye daga kofar gidan Mr. Besigye. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, lokaci ya yi da za mu gabatar da demokuraɗiyya a yau, wanda Sahabu Imam Aliyu zai gabatar.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin, John Dan Fulani ya yi magana ta tada fitina ko ‘yancin maganarsa aka take, za ku ji martaninsa. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu kai ga maudu'in shirin a yau a gurguje jihar Wisconsin ta nan Amurka ta gudanar da zaben fidda dan takar shugabancin Amurka karkashin manyan jam'iyyun kasar nan guda biyu wato Republican da kuma Democrat a jiya talata. Zuwa dai lokacin da muke hada wannan shiri sakamakon zabe bai fito ba. Amma bangaren ƴan Democrat da alamun Senator Bernie Sanders shi zai samu nasara idan aka yi la'akari da sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin masu zabe. Su kuma bangaren ƴan Republican kuri'ar ta nuna Senator Ted Cruz yana da ƴar tazara kan Donald Trump. Zaben yana da tasiri musamman a bangaren su ƴan Republican. Domin idan Trump ne ya samu nasara kusan za a ce da wuya ba shine zai zama mutumin da Republican din za ta tsaida ya mata takarar neman shugabancin ƙasa a zaben ƙasa mai zuwa ba. Idan kuma Senator Cruz ne ya lashe to akwai alamun za a yi gardama kan wadda jam'iyyar za ta tsayar al'amari da masu fashin baki suke ganin. Sai an je dandalin babban taro na jam'iyyar wato convention cikin watan bakwai domin da wuya mutum ya samu ƙuri'u ko kuma wakilai da ake bukata kafin a kai ga wannan lokaci. Kuma babu tabbas kan wadda zai kai labari. Tana ma iya yiwuwa mutum daban ne baki ɗaya zai fito daga ƙarshe in aka je wannan taro. Makon jiya mun gabatar muku da shiri inda ake zargin wani malami a jami'ar jihar Kaduna jan ɗan Fulani. Da yin wasu rubuce-rubuce wato magaganu dai da ake gani sun saba ka'ida kuma suna iya tada fitina. Kan haka jami'an tsaro suka kama shi, jami'ar jihar Kaduna kuma ta dakatar da shi daga bakin aiki. To jan ɗan Fulani ya mai da martani kan shirin na makon jiya a tattaunawa da yi da Nasir Adamu Hikaya.
Dakatarwan ba ta akan doka domin maganan da sun ce nayi a yanan gizo ta sada zumunci ta Facebook. Maganan tana wata kotu. An tuhume ni da maganan na ce kuma kage ni, amma duk da haka suka bani takarda sun ce in yi bayani cikin sa'o'i 48. Na kuma yi bayani amma su da sun tashi za su dakatar da ni sai sun ce ba ma amsa takardar da suka rubuta mun ba.
Amma jini za ka duba a hirar da ka ba wa Premium Times ka ce maganganunka ne sai dai ka faɗi maganganun ne a matsayinka na John Dan Fulani ba a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba.
Ni kuma ban yi hira da Premium Times ba. Bayan maganan da muka yi ma na lallabe dan jaridan Premium Times da ni na gani nake da kamar adireshinsa. Ya ce ba da shi bane. So, yan jaridun Najeriya ko yawanci ka sani da cewa suna da iya kage-kage da suke.
Amma jin ɗan Fulani an sanka da irin waɗannan maganganun ko ni kaina na sha karanta irin bayanan da ka yi a baya waɗanda musamman ma lokacin da aka zo naɗa mataimakin tsohon gwamna Ramalan Yaro inda aka naɗa wanda baka goyi baya ba har ka nuna matuƙar ɓacin rai da cewa a nuna wariya ga yankin Kaduna ta Kudu.
Eh to amma ai kaga ma shi lokacin da kike magana din nan ina nuna wariya ba za a ce na ce haka ba don me ne ai shi wanda an ciro din dan kudincin Kaduna ne. Kaga ba yanda zan ce an nuna wariya sai da kun ce kila an zari mutumin da mutane ba su so.
Wato abinda nake nufi wancan lokacin da kai waɗancan maganganun za a iya cewa ka yi kausasan kalamai har ka nuna cewa Allah sai ya kama shi Ramalan Yaro a Law of Karma sai ya kama shi. Baki ka tuna da ke kai waɗancan bayanai?
Na tuna dai na yi adawa da mutumin da ya zaba zabin da ya yi na wanda zai goyi bayan shi a matsayin shi na deputy governor. Ma sauran waɗancan maganganu ba zan iya tuna bayan su. A lokaci tadan an dan sami lokaci da aka yi wannan.
Jan ɗan Fulani yanzu za ka yi mamaki idan aka ɗauko asalin wannan bayani ne da kai shafinka na maganar nuna cewa Buhari tamkar Allah ‘yan arewa ne. In aka nuna ma za ka iya musa wannan cewa ba kai kai ba.
Ai mun riga mun na ce maka maganar muna kotu na riga kuma na ce kuma ban san da wace maganar ba.
Kana nufin Jan ɗan Fulani jami'ar jihar Kaduna shari ta yi ma kenan ba wani bayani irin wannan da kai?
Shiri ta yi mini kuma in ka duba ka gani jami'ar Kaduna umma mu yi misali da cewa ma akwai wani magana haka me ya shafe su game da wannan magana. Shi yasa na ce ban yarda da bayanin wancan lawyer ba da ce kuma wani ma'aikaci ba shi da dama ya yi maganan bakin shi sai dai ko jami'ar jihar Kaduna ta yi. In kai ma'aikaci ne wannan bata nuna cewa kai bawo ba ne wanda baka kuma da wata ra'ayi. kuma yawancin maganganu na in ka duba ka gani ko shi ka wannan ban yi ba ina maganganu a matsayin na John Dunsland dan kasan Nigeria ne
yawa John wato mana abin da kike nufi maganganun ka da kike daban aikin ka na jami'ar jihar Kaduna daban
kwarai to abinda kuma lawyer ku bai gani wace na ya sai rudar da maganan da cewa ba ni da dama in yi magana sai dai ko jihar Kaduna sun ba ni dama in ce haka na ce kuma babu aiki na tare da jihar Kaduna ba ta mai da ni bawa ba ko mutum tamkar wanda ba shi da kuma wata yanci ce wani abu a matsayin shi na dan kasa ba
mun nemi ra'ayin wani lawyer Luka Musa Haruna dangane da batun yancin magana da doka ta baiwa dan kasa kamar yadda yayewa Nasir bayani
tsarin kundin mulki na Najeriya wato 1999 constitution ta ba wa kowane dan Najeriya dama ya bayyana ra'ayinsa a yadda yake so sannan kuma ya fadi iya abinda zuciyarsa ta bashi da kuma yadda opinion dinsa ta bashi wanda bai saba da harkan rayuwar yau da kullum ba kuma bai saba wani doka ba to wannan ba a Najeriya kadai ba a kasashe na duniya ma gaba daya an yi wani dokoki wanda ake cewa na United Nation Community of Human Rights wanda ya zama dole a kowane kasashe an yi domesticating din an maida su dokoki na kasashe kamar yadda ka sani bayyana ra'ayinka abu ne wanda ya zama right na mutane wanda tun an haife ka da shi ake haifan ka da shi wani abu da aka yarda da shi ne a kafa na duniya gaba daya cewa kowa ya iya bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wa jama'a
koda wannan ra'ayin zai iya zama misali an dauke shi na tada hankalin jama'a misali kamar a ci mutun yayi kira ga wani sashin kasa su balle daga kasar kuma koda wannan ra'ayin misali ya saba da tanadin tsarin mulki ne
well kodai ke tsarin kullin mulki ya bawa kowa dama na ya bayyana ra'ayinsa yadda yake so akwai kuma inda aka yi wa kowa iyaka yadda bai kamata kai bayani ka tada hankalin mutane a kasa ba wanda za a samu tashin hankali wanda a turanci ana cewa secession ba za ka yi abin da zai sa kasa ta rabu ba ko kuma ka harzuka wayansu mutane against wani ko yare ko addini ko yanki ko wani abu ba to shine inda doka ta ragewa kowani bil adam karfin yin bayyana ra'ayinsa yadda yake so but amma in zaka iya bayyana abin da zaka kare shi ai doka ta baka dama
maganar idan ta shafi kamar sukar wani ko kuma abinda wasu suke dauka cewa hate speech wato irin kalamai na nuna kiyayya su ne doka ba ta yadda ba kenan
yes kaman kalamai na nuna kiyayya wannan doka ta yi mata iyaka yadda ba za ka tashi ka harzuka mutane akan wani yanki na yare ko wani yanki na jinsi ko kuma wani yanki na addini ko wani abu ba to iya wannan shine inda doka ta yi tanadi wanda ba za ka yi bayani akai ba amma in kana rige da wani abun da ka sani akan ka da kuma kana da inda ka sani kana da madogara zaka iya bayyana ra'ayinka ko a wani karkashin ina kake aiki wannan bai zama laifi ba dokan kasa ne ta kare ka akan wannan kuma ta ba wa kowa haƙƙi da dama yayi bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata
wata ma'aikata misali idan ta dauki abin da ka faɗa laifi ne shin tana iya daukar mataki akan ka koda in ka ce wannan ra'ayinka ne na kashin kai
wal ma'aikata inda kake aiki don ka bayyana ra'ayinka bai kamata ta zo ta hukunta ka kai tsaye akai ba sai dai inda ra'ayinka ya zama laifi na tsarin kundin mulki na kasa sannan anan kuma matakai da yawa dole za a dauki matakai na tabbatarwa da an tabbatar cewa kai laifi sannan ba wanda zai ce maka kai laifi sai dai kotu sai an gabatar da kai a gaban kotu an yi maka hukunci ta kama ka sannan za a iya cewa kai laifi sannan har a hukunta ka a gun ma'aikatanka
masu aro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiya yau na makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Jan Danfulani da lawyer Luka Musa Haruna da mawaki Bahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban buri da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma wato samu a ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League. an ba Augusta wannan Zunina wadda iyayenta suka kaura daga Najeriya zuwa nan Amurka daman zuwa daya da shiga wannan daya daga cikin waɗannan makarantu.
Mai sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. To amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya domin gabatar da wani shirin. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna. Allah ya gafarta masa, yi masa tukuici da gidan aljanna. Mu kuma Allah ya kyautata mu.